getting very hard since the day he closed the door. He said, I don't want to stay. I was in my bed, I didn't know what to say. And while I was thinking, I saw him going away.
Da 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 da